Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke yi wa musulmai a duk inda suke barka da sallah. Da fatan an sha ruwa lafiya. Da yake yau take karamar sallah, za mu jingina duk shirye-shiryenmu domin bayar wa mutanen da ke zauna a ƙasashen waje damar isar da gaishe-gaishen sallah. Madalla to ba tare bata lokaci ba yanzu zan mika ragamar shirin ga abokin aikin Yusuf Aliyu Harande domin jin abin da ya hada mana a wannan rana ta musamman. Yusuf, gare ka.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Sallar Eid ya ku
jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande ke muku barka da asuba ta da fatar an sha ruwa lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna ibadunmu baki daya, ya kuma sa muna daga cikin ƴantattun bayinsa. Allahumma amin. Yau take karamar sallah wadda ta yi daidai da ranar Lahadi daya ga watan Shawwal shekara ta 1441 bayan hijiran manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, kana yayi daidai da 24 ga watan Mayu shekara ta 2020 miladiya. A wannan rana ta sallar Idi zamu kawo muku gaishe-gaishen sallah na ƴan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya da suke son mika sakonnin su zuwa ga ƴan uwansu a ko'ina, musamman a gida Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Ghana. Kamar kowace shekara za mu fara da nan gida Amurka, daga bisani sai mu zagaya sauran nahiyoyi biyar cikin bakwai da muke da su a fadin duniya.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Awala Akawu daga nan Arlington da ke jihar Virginia a nan Amurka. Ina son mika sakon gaisuwar sallah ta ga ƴan uwa da abokan arziki. Zan fara da mahaifiyata Hajji Alubabatu, Alhaji Ibrahim Dadi, Alhaji Muhammad Lalo, Hajji Yayaya da ƴan uwanta su Hajiya Gogo, Baba, Mama A'i, da fatan duk sun yi sallah lafiya tare da iyalansu baki daya. Sai Alhaji Yaya Ibrahim da iyalan shi baki daya, Bashir Ibrahim, Idris Umiya da ke ɗan Shanu, Malam Mukta Layin Turaki, Aunty Mai Shehu Sa'ad da ke Abuja da familin su baki daya. Ina musu barka da sallah da fata Allah ya maimaita mana. Sai kakannina Baba Rakiya da ke Layin Turaki, Mama Binta, sai aunties ɗina Aunty Khadija, Aunty Iyami, Aunty A'i, Umman Mama, Uncle Salisu da Amarya Rehan, Uncle Rabi Din, da fatan duk sun yi sallah lafiya suma. Sai Aunty Ladi yayin Lagos, Inna Safiya da ƴar uwarta Baba, ina musu barka da sallah suma. Sai Garba Direba kin kasuwa da ke Damban tare da iyalansa, ina musu barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. Sai makwabtanmu nan Jos, ina ma Maman Salim barka da sallah, Malam Alhassan, Maman Abunayya, Malam Aminu, Maman Su Maryam, sai ina Aisha da ke Narkuta, Maman Khalifa A.S. Muhammad, Aunty Hassana Rikos, sai ganina Hassan, Usaina, Kakama, Amira, Abul Bai da Basira suma, ina musu barka da sallah da fata Allah ya maimaita mana. Sai Musna da ke Kaduna, Salma Lagos, sai ƴan uwa Angels wa'inda ma ban samu na kira sunan su ba da abokan arziki, ina muku barka da sallah da fata Allah ya maimaita mana. To na gode.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nine nako Alhaji Babaro daga nan Newark, New Jersey. Da farko zan isar da godiya ta ga jama'ar da suka zo mana ta'aziyar mahaifiyar mu Hajiya Laraba mai dinki, Allah jikanta da rahama, amin. Allah kuma ya bada lada. Zan isar da gaisuwa ta ga Hajiya Mama a Kano da yayata Hajiya Kubra da kanina Abdullahi da matarsa Mero da matarsa Sabuwa da kanina Ibrahim da ɗana Kamaluddin da jika na Sidi Umar da mahaifiyarsa Shamsiya da ƴata Samira da mijinta Muhammad Sani da jikanne na a gareta. Ina isar da gaisuwa ta ga Izil Arabi da matarsa Surayya, da kanwata Hajiya Talatu, da kanina Abubakar, da kanina Hamza, da kanwata Hadiza, da kanwata Iyami, da kanwata Jari'a, da kanwata Kulwa. Zan isar da gaisuwa ta ga Talle yaran ga Alan Idi mai Barkono. Zan isar da gaisuwa ta ga Alhaji Sula Waziri Taylor Nauyi. Zan isar da gaisuwa ta ga Sulkata Hajiya Hafsa a gidan marigayi Alhaji Akawu, da sulkina Alhaji Baba mai kuɗi da 'yan majalisarsa gaba ɗaya, da Alhaji Ali Akawu, da Ambassador Rabi Akawu a Nijar, da matarsa Hajiya Fatu, da Alhaji Umar Akawu da matarsa Aunty Binta, da Alhaji Nasiru Akawu da matarsa Kaltime, da Dr. Hamza Akawu.
Daga Amurka sai mu leƙa Faransa da ke nahiyar Turai.
Assalamu alaikum, sunana Fati Anise, mani 'yar ƙasar Nijar ce, amma a horon shi nake aiki, ina aure kuma anan. To da farko dai ina so in gaida uwayena da suke nan jiha Agadas a ƙasar Nijar, da Alhaji Anise, da Hajiya Tila, da mammata da fafana kenan, duka ina gaida su sosai sosai. Ina gaida ƙannan uwata da na babana duka da suke nan Agadas, kuma na babana da suke tawa, waɗanda ake ce da su iyalin umma, duk iyalin umma da suke tawa, suke Zandar, suke Maraɗi, suke ko ina cikin Nijar, ina gaida su. A nan Agadas kuma ina gaida iyalin Ahmadu Mahmudu gaba ɗaya, ina gaishe da su. Alherin Allah ya kai gare su, kuma ina musu barka da sallah. Ina gaida abokaina duka da suke nan a garin Yamai, ina gaida 'yan uwana da suke a garin Zandar, kuma ina musu barka da sallah gaba ɗayansu. Kuma gaba ɗaya ina gaida 'yan Nijar gaba ɗaya, talakawa bayan Allah. Ina fatan dai wannan azumin an samu an kai shi lahiya, don gaskiya akwai zahi. Muna roƙon Allah ya sauƙa musu, duk wanda baya da abun da za a yi ci, talakawa, muna roƙon Allah ya sauƙa musu. Mu da muke nan muna cikin ni'ima, Ubangiji Allah ya taimaka musu kuma ya ba su ikon jurewa.
Assalamu alaikum. Ni ne Sallaman Sarkin Musulmin Amerika, Alhaji Lawan Al-Haddad. Ina mai muku gaisuwan barka da sallah. Ina gaida yayana Sarkin Wangarawan Kumashi, Alhaji Ahmadu Ibrahim. Ina gaida Sarkin Zango Sultan Faruk da shi da fadawan shi. Ina gaida matana Amina Al-Hassan daga Bobai. Ina gaida Bala Chama Makira. Ina gaida Alhaji Audu mai Kano. Ina gaida Dan Tani Guleku NZ4. Ina gaida Habib Jones.
To bismillah Allah, Ar-Rahmani Allah, Ar-Rahim ya Allah, mai warkarwa Allah.
Sai mu shiga kasar Jamus.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hadiza Balababe daga kasan Cameroon, Bamenda. Ina da zama a Jamus. Ina ma 'yan uwana na Kamaru, Bamenda da Duwala, familin Waziri da familin Sarki Gandau da familin Alhaji Sheruf a Duwala. Ina musu duka barkanmu da sallah. Allah Ubangiji ya maimaita mana, Allah ya sada mu da alhairi. Ina isar da gaisuwana na barka da sallah a Najeriya. Ina ma dukkan family mu duka barka da sallah. Family Alhaji Saleh Hotoro, Alhaji Saleh Masallacin Mutala, Dr. Ubale Zakari Kaduna ma. Ina ma 'yan uwa duka barka da sallah. 'Ya'yan marigayi Alhaji Chindo Zakari, da Allah Ubangiji ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Allah ya sada mu da alhairi.
Bayan nan bari mu yada zango a nahiyar Australia.
Sunana Ismail Ibrahim Garba, ɗan asalin jihar Kano a ƙasar Australia. To, ina miƙa saƙon barka daga sallah ga dukkanin al'umman musulmi gabaki ɗaya. Allah ya karɓi ibadunmu, kuma Allah ya sa muna cikin bayin da ya yanta cikin wannan wata mai albarka. Sannan ina miƙa saƙon barka ga sallah ga iyayenmu da 'yan uwanmu da ƙannenmu da ke yinmu mazauna garin Rum da ke karamar hukumar Rano a nan jihar Kano. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ga abokan hulɗa da abokan aikinmu a nan jami'ar Bayero da ke Kano, duk da dai wannan sallar ta zo ga yanayin wannan COVID-19 sai dai mu ta addu'a Allah ya sa ibadun mu karbabbu ne kuma Allah ya kare mu daga wannan annoba kuma Allah ya takaita ta Allah ya kawo karshen ta Allah ya maimaita mana barka da sallah
bar mu leka Burtaniya
assalamu alaikum warahmatullah sunana Aminu Magaji Gumel dan asalin karamar hukumar Gumel dake jihar Jigawa tarayyar Najeriya daga nan garin Lagos dake kasar Burtaniya alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana ta Eid al-Fitr ina addu'a Allah ubangiji ya amshi ibadin da muka gabatar Allah ubangiji ya sanya a cikin mizanin mu zan yi amfani da wannan dama na miƙa gaishe na ga al'ummar tarayyar Najeriya musamman mahaifiyata Hajiya Baraka Musa Suleiman da sauran iyayena Hajiya Inaladi Suleiman Hajiya Khadija Musa Suleiman Hajiya Umma Suleiman Alhaji Jamilu Suleiman Malama Bilkis Musa Suleiman Malama Mejudda Suleiman Alhaji Tijjanu Suleiman Aikawa Malam Umar Musa Malama Shafa'u Musa Suleiman Malam Nura Musa Suleiman Malam Aminu Musa Suleiman, Malam Aisha Musa Suleiman, Malam Usaina Musa Suleiman, Dokuma Alhaji Mansur Ya'u Matawalle, Alhaji Muhammad Ya'u Matawalle, Haji Hafsatu Ya'u, Malam Uwani Ya'u, Malam Umar Ayuba Gumel, Malam Hajara Abdullahi Gumel, Haji Zainabu Sarkin Shara Gumel, da dukkan iyalansu baki daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Zainab Salisule ina zaune ne a ƙasar Faransa ina miƙa sakon gaisuwar sallah ga dukkan fadin al'umma maza da mata da suke cikin fadin duniyar nan da ƴan uwa da abokan arziki ina fata mun yi sallah lafiya da farko ina miƙa sakon gaisuwar sallah ga mahaifiyata Hajiya Hawwa Ibrahim Sani ina fata ta yi sallah cikin ƙoshin lafiya Allah ka maimaita mana ina miƙa sakon gaisuwa ta ga binta Ibrahim Bebeji sannan ina miƙa sakon gaisuwa na ga Mannir Salisule da shi da iyalansa Allah ya sa su mun sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga Sani Algaje ina fata su ma sun yi sallah lafiya da su da iyalansu ina miƙa sakon gaisuwa ta ga Hassana Salisule da Usaina Salisule ina fata sun yi sallah lafiya ina miƙa sakon gaisuwa ta ga Ya Suleiman Ya Kabiru Murtala da Zaharuddin Salisule ina fata duk sun yi sallah lafiya da su da iyalansu Allah ka maimaita mana ina miƙa special gaisuwa ta ga Rahila Salisule da ita da ƴaƴanta da mai gidanta ina fata sun yi sallah cikin ƙoshin lafiya ina miƙa sakon gaisuwa ta ga Najatu ga ma Ibrahim Salisule ina fata duk sun yi sallah lafiya da su da iyalansu Allah ya maimaita mana ga Zainab Musa Magaji Allah isa sun yi sallah lafiya da ita da mai gidanta da ƴaƴanta sannan ina gaishe da Bara'atu Aliyu da ita da ƴaƴanta da Hajiyan mu ina fata sun yi sallah lafiya ine wa kowa fatan alkhairi Allah ya maimaita mana
yanzu kuma sai mu garzaya nahiyar Asiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Mariya Sabu Macido ɗaliba daga makarantar Kuz State Medical University Russia ƴar asalin jihar Kano ina miƙa gaisuwa na ga mahaifiyata Hajiya Rahanatu Yusuf Macido da mahaifina Alhaji Yusuf Sabu Macido sannan ina miƙa gaisuwa ta ga babbar yayata Ziyadatu Sabu Macido sannan ina miƙa gaisuwa ta ga yayata Amina Sabu Macido da Musaddiq Sabu Macido da kuma ƙannena Minis Rahanatu Rahinatu Sabu Macido da Abdul Aziz Sabu Macido sannan ina miƙa babban gaisuwa na ga ƴan uwana da duka kuma family ɗina Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ga ta wata shekara da wasu shekarun
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Khalifa Tijjani Aikawa daga nan jami'ar fasaha ta Voronezh da ke kasar Russia kuma dan asalin karamar hukumar Dala alhamdulillah ina yi wa Allah godiya bisa nuna mana wannan karamar sallah da lafiya kuma da fatan Allah ya maimaita mana ta shekaru masu zuwa. Da farko zan yi amfani da wannan dama domin yi kasakon barka da sallata zuwa ga iyayena Malam Tijjani Dauda Aikawa da Hajiya Aisha Muhammad Garba, da fatan sun yi sallah lafiya. Haka nan ina miƙa saƙon barka da sallah ga iyalan margayi Alhaji Suleiman nan Dauda Aikawa, musamman Malam Alhaji Suleiman da kuma Farida Suleiman, Hajiya Jamila da Hajiya Barka Suleiman. Haka nan ina miƙa zuwa ga Alhaji Gamboli Aikawa tare da iyalansa, da Alhaji Ahmad Muhammad Dattijo tare da iyalansa, Alhaji Safiyana Muhammad Daneji da iyalansa, kuma iyalan Alhaji Salisu Muhammad Daneji musamman Isiyaku da Aisha. Haka nan ga Alhaji Nasiru Muhammad VIP tare da iyalansa, Alhaji Ado Muhammad tare da iyalansa musamman Hafsat Adam, Hajiya Hadiza Muhammad, anta Hajiyayye Muhammad, Alhaji Sunusi Algizawa, Alhaji Ibrahim Lawan Sani na Annabi, Hajiya Sa'a Hussein Waziri, Alhaji Salihu Bala, Alhaji Awul Sado Bebeji, Hawwa Salisu Usman, Baba Saminu Ibrahim, Hamisu Ahmad tare da iyalansu, Injiniya Abubakar Sadiq Muhammad, yar uwata Hawwa Ushewu Muhammad da mai gidanta Muhammad Sani Salisu.
Daga nan sai mu leka ƙasa mai tsarki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yakubu Sani Wudil, ɗalibi mai karatun PhD a fannin physics a Jami'ar Sarki Fahad a nan ƙasar Saudi Arabia. Ni dan asalin ƙaramar hukumar Wudil ne a jihar Kano, Najeriya. Ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwar barka da sallah ga al'ummar musulmin duniya baki ɗaya, musamman al'ummar ƙaramar hukumar Wudil da ma jihar Kano baki ɗaya. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga 'yan uwa, iyaye da abokanan arziki. Ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwa ta musamman ga dukkanin malamaina da abokanan karatuna, duka da fatan sun yi sallah lafiya. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman ga abokanan aiki na Jami'ar Gwamnatin Tarayya da ke birnin Dutse, da abokanan karatuna na nan ƙasar Saudi Arabia, da fatan Allah ya maimaita mana. Sai kuma gaisuwa ga iyayena Hajiya Goggo, Hajiya Baba, da girmama dakin makaman Kano Alhaji Yakubu Adamu Wudil, Hajiya Umma Sa'ida, Hajiya Goggo Balaraba, Hajiya Goggo Magajiya, Alhaji Ado Muhammad Wudil, Hajiya Yaya Goggo Amina, da fatan duka suna cikin ƙoshin lafiya. Sai gaisuwa ga Hajiya Baba Uwan, Hajiya Magajiya, Baban Zaria, Baba Mari da Baba Rabi, duka ina musu fatan alkhairi. Sai 'yan uwana Shu'aibu Sani, Dr. Muktar Sani, Bashir Sani, Ahmad Sani, Abdullahi Sani, Abubakar Shu'aibu, Ibrahim Sani, da 'yan uwana mata Maman Sa'adatu, Anti Mero, Maman Nusaiba, Anti Binta, Hajiya Umman Alhaji Kawu, Anti Nafi, Anti Jamila, Anti Sadiya, Maman Nasra, Maman Kautsar, da ma Hajiya Hafsat, da kuma 'ya'yanmu duka ina muku fatan an yi sallah lafiya.
Bari mu sake komawa ƙasar Rasha.
Assalamu alaikum, sunana Halima Tanko Hassan daga nan Moscow, Russia. Barkanmu da shan ruwa kuma barkanmu da sallah. Ubangiji ya sa muna daga cikin ƴancin bayansa da ya enta a cikin wannan wata mai albarka da muka gama wannan ibada. Allah ya maimaita mana. Da farko ina gaishe da mai gidana Alhaji Hassan Buhari Kwantagura dake nan Moscow, sai kakata Hajiya Aisha Tukatiti Layin Ejebi Cidin Wada Kaduna, tare da mahaifiyata Hajiya Balaraba Tanko da keke Samson Radio Kaduna, tare da mai gidan nata Muhammadu Dan Tankon Sa'i shi ma ake Samson Radio Kaduna. Sai fatan alkhairi zuwa ga sarkaina Hajiya Salamatu Buhari Malando, tare da Hajiya Hadiza Buhari Gani da suke unguwan Galadima Kwantagura. Sai mama Hajiya Asabe Ibrahim Mu'azu da ke Okino Road Ngwarim, Fatima Maman Jamila Hayin Banki Kawo, Maryamu Kandan Garba Dan Ango da ke Tudun Wada Kaduna, Hasiyasa Alhaji Hashimu da ke Tudun Nufawa Kaduna. Fatan alkhairi zuwa jan yaya ta Malama Rabi Atibaba Zaria da ke Kinkinau Kaduna. Sai yaya na Aminu Tanko Hassan da ke London, shi ma ina mishi barka da sallah tare da yayana Alhaji Musa Baba Zaria dake unguwar Dusa Kaduna, tare da Aminiya ta Hajja Zainab Umar Umar dake bayan gidan gwamna Kaduna, sai abokin zama ta Halima Muhammad Ango dake nan Moscow.
Na gama ta annabi ne shi nake yi wa baitin girma Muhammadin Rasulullahi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nene naku Galadiman Faila Alhaji Abdullahi Bature ke magana. To ina muku gaisuwa ne na sallah kamar mai gidanmu Shehu mu yayyenmu Alhaji Sani Shu'aibu. Allah baka lafiya ya baka yawan rai, Allah sa albarka cikin aikinka da iyalanka duka, Allah ma abinda kake so na alheri, kuma Allah shi azumin mu, Allah sa mun asa'a saboda shi ina maka addu'a ne. An ka tashi wurin aka zo kuma wurin ƴan uwana musulmai masu kaunan Allah, bayan Allah can unguwanmu unguwan daji daga shugabanmu na hakika Alhaji Tasi'u Musa, ina ma gaisuwa na alheri da fatan alheri da iyalanka. Sannan ina da Captain Dan Asabe, aka dawo aka zo aka ce Hamidu Gana, shi kuma daga nan har Niger, daga nan har Kano shine wakilin mu, ambassador mu kenan. Aka dawo ana gaisuwa kuma Dr. Babale, shike kula da lafiyar mu, Allah ya zamaninka, Allah bar mu na kai. Ga kuma kanina shakiki na wanda nake so babban almajiri Dr. Ballabi kenan, ina gaisuwa na gaishe shi da baban mu tsohon wanda ke kula da mu, baban mu da ya fito oke ne shi ma muna mai gaisuwa sallah, Allah ba shi lafiya da yawan rai. Gana kuma muna gaida shi Abdul Wadud Harun Alhaji Hussein Harun Malam Yati Harun, Allah saka muku da alheri addini da kuke yadawa kuna kokari, Allah saka muku, Allah ba ku fahimta da ilimi mai yawa. Dan uwana kuma yaya na shakiki na babban yaya shine Alhaji Umar Faruk Sa'id.
Sai mu leka a kasar Spain.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdul Malik, dan asalin jihar Kano, ina zauna a garin Madrid dake kasar Spain. Ina so na mika sakon gaisuwa ta ga baki daya al'umman musulmi dake Nigeria daga farko, sannan kuma zuwa ga ƴan uwana da suke Kano unguwar Tudun Muzurci da kuma sauran guraren Kano da kuma Abuja da Kaduna da sauran gurare a Kano. Sannan ina so kuma na mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abokanaina da aminaina a unguwar Naibawa da sauransu. Ina fatan Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya nuna mana ƙarshen wannan annoba da muke fama da ita cikin duniya baki daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Khadija Muhammad Baban Zara, ɗan asalin ƙasar Nigeria amma ina magana ne daga nan ƙasar Russia a garin Voronezh. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta na sallah zuwa ga ƴan uwa da abokanan arziki, musamman mahaifana dake a garin Kano, wato ga Alhaji Muhammad Baban Zara. Tare da ƴan uwana ina musu fatan alkhairi, ina musu fatan an yi sallah lafiya. Sai kuma ƙawaye na wato Kamariya Garba Ahmed da Kamila Baba Usman, sai Maryam Ibrahim Yaro Yahaya tare da binta Sodangi Aisha Yusuf Usman, ina musu fatan alkhairi, ina musu fatan an yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita mana.
Daga nan kuma bar mu koma tushe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahmud Usman Muhammad Abubakar, dan asalin Kadawa Kwatas, karamar hukumar garin Malan ta jihar Kano. Ina magana daga nan wato Khartoum, babban birnin kasar Sudan. Ina gaida mahaifiyata Hajiya Zainab, wanda aka fi sani da Hajiya Jabu. Ina gaishe da yayana Babaji da kuma yayana Manu da Isa da yayata Aisha da Hajara da yayana Abubakar da kuma ƙanwata Amina. Ina yi musu fatan alkhairi, ina yi musu barka da sallah. Ina gaishe da ƴan uwa da abokan arziki da mutanen Najeriya gaba ɗaya. musamman 'yan jihar Kano da 'yan karamar hukumar garin Malam da kuma 'yan garinmu na Kadawa Kwatas. Ina yi musu fatan alkhairi, kuma ina yi musu barka da sallah da fatan Allah ya yayi mana wannan annoba da muke ciki.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Hafsat Yusuf, yar Najeriya ce, jihar Kano. Yanzu haka ina zama a kasan Amurka cikin Philadelphia, Pennsylvania. Ina so in mika sakon gaishe-gaishe na sallah zuwa ga dukkanin 'yan uwana musulmai a Najeriya. Ina fata kowa zai sharuwa lafiya, ko kuma ina fata an sharuwa lafiya. Ina gaida 'yan uwana na jini, musamman babban yayata tana nan a Malali, baban taku. Ina gaida 'yar uwata, ƙanwata, sunanta Hajiya Azumi, tana zama a Magajin Gari. Ina gaida ƙanwata, ita ma a nan Kaduna, Badiko, sunanta Hawa Bala Japan. Ina gaida 'yan uwana gabaki ɗaya a Kano. Na miƙa gaisuwa na ga Hajiya Rabi, metrom ce a asibiti. Na gaishe da dukkanin 'yan uwana na Najeriya. Ina da 'yan uwana a Mukurdi, Benue State. Ina miƙa kyakkyawan gaisuwa na zuwa gare su. Ina da 'yan uwana a Jos, su ma a Najeriya. Ina da babban ƙawata, tana aiki a asibiti ne a Bauchi, sunanta Hajiya Zainab. Ina miƙa gaisuwa na ga wani ɗan uwana sunan shi Isa Zuntu, Aminci Motors.
A daidai wannan bagiran, bari mu miƙa saƙon barka da sallar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo, Arɗo Alhaji Buba Mijilluttu, da abokin haihuwarsa Alhaji Maru, tare da iyalansu, da ilahirin jama'arsu, da fatar sun sharuwa lafiya. Allah ya karɓa muna baki ɗaya, Allahumma amin. Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da kashin farko na gaishe-gaishen sallah ya kunsa kenan. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shirin mu na ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 3 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji kashi na biyu. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin da waɗanda kuma kuka ji muryoyinsu, muna miƙa gaisuwar barka da sallar muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin musulmai a duk faɗin duniya, da fatar Allah ya sa muna daga cikin entertain bayinsa alfarmar wannan wata mai albarka. Allahumma amin. Godiya ta musamman ga wadda ta haɗa mana sautin shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Colombia, da fatar ai sallar Idi lafiya. Bis salam.
Sallar Eid, yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkaku. Duk taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Duk taho bayin
to a gaida Yusuf, kuma barka da kokari. Masu sauraro, anan muke ga ƙarshen shirin namu na musamman. Idan kuma Allah ya kai mu a shirinmu na rana, za mu sake kawo muku wani sabon shirin sallah, wanda dimbin mutane suka miƙa gaishe-gaishen sallar su. Amma kafin shirin na la'asar, sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi in an jima kaɗan, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Kamar kullun, kada a manta za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki da kuma Julie Lathers Gresham wadda ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfi Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, ke cewa ai bukukuwan sallah lafiya. Salamu alaikum.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne.
Kiran VOA Africa a yamai.